lega masuya. da masoya.
Lalle da masoya.
Lalle 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 da marama. Lalle 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 da masoya.
Lalle,
lalle, ang gay na masuya.